It's Hit Fresh and I'll mean y'all.
Billy O,
big things are bomb. Fire them, hot.
I got my up.
I thought I told you. Turn, 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 turn up.
Gaskiya da makirci, zahiri da bambanci. In ka kama sakarci, to rayuwar ka ta baci. Dance doro, dance doro.
Some people asking where I came from. Repeat after me.
K-A-N-O.
Are we what rap got?
Let me the wrong tongue.
Enemies of progress. Where do you come from? Fire burn them. Pump, pump, pump. Hey, dum, 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 dum.
MC, MC.
I don't really care about what it said, nigga. All I care about, I always trying to be a winner. Killer, lyrical, lyrical, killer. DJ Lapo, Carrier's next level.
This is my kid. Zahiri da bambanci in ka kama sakarci to rayuwar ka ta baci. Dance doro, dance doro, dance doro, dance doro.
Then the lag we win a life then. Then be before spin every damn friend.
We are
kai stop kukumba. January is what December. Rude boy cause I'm a serious. Content carers and dangerous. Next is cause say Alexis. Texas gotta be Texas. Yo mota da duru. Uzumba da gashumbaya. Yo mota da duru. Uzumba da gashumbaya.
Gaskiya da makirci. Zahiri da bambanci. In ka kama sakarci. To rayuwar ka ta baci. Just duru. Dance doro, dance doro, dance doro. Oh, gaskiya da daci ba zan yi na furta ba. Duniya da fadi idan baka shirya ba. In ka fara nema zaka kara girma. In ka jura fama zaka yi arziki ma. Shawara ta girma maza ka yi da mikewa. Dare da rana kada kai fasawa. Gaskiya da makirci, zahiri da bambanci. In ka kama sakarci, to rayuwar ka ta baci. Dance doro, dance doro, dance doro.